Al-hadithu thalithu wal-arba'una, hadithi na 43. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kare da a gare shi yace, alhiqul fara'id bi ahliha fama abqatil fara'id fali aula rajulin zakarin. Yace alhiqul fara'id bi ahliha, kuliskadda kowane rabo na gado sananne, bi ahliha ga ma'abuta wannan rabon, fama abqatil fara'id, duk abinda rabo kayyadajje ya rage, wato duka wani mai ma'abucin rabo sananne aka bashi kayan sa abinda ya saura, fali aula rajulin zakarin, to ga namiji ake tabbatar da shi wanda ya fi kusanci ga mace. Abinda wannan hadisi ke nufi, a rabon gado, gado kashi biyu ne, akwai wanda ake basu da farali, akwai wanda ake basu da ta'sib. Idan an ce farali shine wani nasibun muqaddarun fil irsi, wani rabo sananne, wannan rabo sananne din kala shi da ne, ko a ce a baka rabin dukiya, ko a ce a baka 1/4 na dukiya, ko a ce a baka 1/8 na dukiya, ko a ce a baka 1/3 dukiya, ko a baka 2/3 dukiya, ko a baka 1/6 dukiya, nawa kenan rabin dukiya? Shine an-nisfu, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illa ma kullahunna walad. Rubu'in dukiya 1/4 shine ar-rubu, kashi 1/4 kenan na dukiya. Walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad. An gane ko? Sai kuma me? Sai a baka sumunin dukiya. Lahunna sumunu mimma taraktum. Saboda haka sai kuma 1/3 dukiya shine sulusi. Wa warithahu abahu fa li ummihi sulus. Sai kuma kashi 2/3 dukiya. Fa in kunna sawan fokasan tani fa lahunna sulusa ma tarak. Da gunan gurin sai 1/6 dukiya. Fali kulli wahidin minhum sulus, fa in kanu akthara min zalika fa hum shurakaa fi sulus. Wannan shine farali guda shida. Duk waɗanda suke da waɗannan, wanda ake ba rabi dukiya, sanannu ne. Mutane ne kashi 5 wanda banda su ba a ba kowa. Wani su fardu 5 afradin, wannan su kadai ake ba 5. Kashi 1/4 na dukiya su ma wannan sanannu ne. Kashi 1/8 na dukiya su ma sanannu ne. Kashi 1/3, kashi 2/3, kashi 1/6, duk waɗannan sanannu ne. Ayoyin Qur'ani sun yi bayanin su. To wannan shine farali. Abinda ba wannan ba shine sai a ce masa asib. Abinda suke nufi da asibi a babin rabon gado shine mutumin da ba a ce a bashi kashi kaza bisa kaza ba. Lalle ne zai ci gado, amma ba a ce a bashi kaza bisa kaza ba. Yana iya yana cikin masu cin gado. To idan wannan masu kashi kaza bisa kaza, masu kashi kaza bisa kaza, an ba su abin da ya ragowa nashi ne gaba daya, ko shi da masu matsayi irin nashi, to raba da zakar misal hazrul unsayin, idan auren ana yin zakar misal hazrul unsayin, to shine alhiqul fara'id bi ahliha, farali shine yankakken rabo da yake sananne, shine wannan rabon da muka yi bayani har kashi 6 nan. To wannan a bayar ga masu su, abin da ya ragowa sai a nemi namiji makusanci a baki, shine wanda yake wato asibi kenan. Asibi kuma shine wanda zai cinye dukiya gaba ɗaya, in shi kadai ne, in ko yana tare da masu ashabul fara'id, abinda ashabul fara'id suka rage sai ya zanto na shi. Fa kullu man ya'khudhu kullu al-mali min al-qarabati aw al-mawali aw kana ma yafdudu ba'da al-fard lah fa huwa aqul husubati al-mufaddala kal abi wal jaddi wa jaddi al-jaddi wal ibni inda qurbihi wal bu'di har zuwa karshen abin da ya zara.